Sería suena normal, amor.
Suena ay que basan. Ay que basan.
Canal de
in a makeup. Na amare da kuma siblings na amare nza si aure. Da ya kira na nzo in musu kwalliya.
Kamar shekaru nawa kina wannan sana'a?
Ya kai shekaru 6 yanzu.
Ke me ji hankalin ku?
Da nake makaranta ina son kwalliya haka in za a je biki za a ce mun zo in yi ma mutane da Allah sai na fara considering in shi ko zan fara as a sana'a haka sai na je makarantar kwalliyan na koya aka ba ni certificate sai na siya kayan kwalliyan haka because kin gane kam ina sha'awan yi haka
jami'a kenan
da tun daga wannan secondary.
To ya aka yi sai kika hakura da wancan karatun kika je na makeup
ko ah sai da na gama jami'a sai na je makarantar koyan kwalliya
sannan aka fara
sai na fara
yanzu kenan ba da wannan sana'a da kike kina na gwamnati ko wannan kawai kika
wannan kawai nake amma ina aiki
a ina
banki nake aiki
to ke make canza kayan to kuma aikin banki ai an ce yana daukar lokaci
yana hada banki da harkar makeup
sometimes ina dan hada flexibility in haka kinga in zan je marketing haka sai dan in ina da makeup haka koda da rana ne zan iya zuwa sai in je sai in wuce kawai daga wurin marketing sai in tafi
a marketing din banki ake ko ko marketing
ana hada duka
to when even challenges ke facing
to challenges na ke facing shine mutane sun shishigo yanzu kowa ya san makeup din ana kakkallo daban-daban akwai videos din zaka kalla ka iya makanka mutane dai sun yi yawa competition shine main
sai aka daina samun
challenges ai kasuwa na dan raguwa saboda mutane sun yi yawa
kudin kuma na rage
makeup gaskiya in ba dai kana da old customers bane na da suka saba da kai sosai su ci gaba da kiran ka amma
a sati ko a rana kina yawa kaman mutane nawa amare nawa ko kuma mutane nawa
in amarya ne kawai maybe ku biyu ne haka zan iya ko ku uku ma ina ma'amare uku a rana
kusina biyu ki ko kina bin su ne
what time zan je gidan su maybe events din su ba daya bane lokaci daya amma in events din is tight good mutum daya nake karba amma in kaman gida daya ne siblings haka zan iya mutum 10 ma har 12
to wani irin alfanu kika samu
to na samu amfani samun kuɗi
banda samun kuɗi ba a samu wata kadara ko wani abu haka ba
a gaskiya tukunnatin da dai ina gidan babana haka dai har yanzu ina saving dai I save
to me burin ki na gaba
in aiki a babban company
kamfanin ki ko ko wani kamfanin
company na in bude company na ina yin makeup ina yin kayan kwalliyan da kaina ina yin eyeshadow eyeliners ba sai na siya ba ah sosai ma kuwa tunda aikin is stressful ko who wants to make it
wani irin kira zaki wa mata musamman matasa da zaki ga wasu ba su damu da karatu ba su damu da sana'a ba
to gaskiya sana'a no matter how little yana da kyau ai sana'a ko da sai da abu ne irin kadan kadan kana farawa kafin ka sani abubuwa za su bude gaskiya sana'a yana da kyau because ko ta banza dai kana da abin da ke shigowa ba kana zauna kana depending on kuma iyayen mu idea struggling so ba sai ka ta dora musu responsibility ba kullun especially now da na gama makaranta ba wai komai nake yi ba sai da na fara aiki kin gane da na fara aiki ne nake dan samu wani amma makeup really helped me gaskiya before I started working ina makeup so ina yawan samun customers in a week
I make
in a week in dai ba wai na ma bride ba in dai kaman mutane haka ina yin 50-60,000
to yin fa na aikin banki wannan sana'a ce da mutum mai karamin jari zai iya yi
gaskiya
kaman da nawa
zaka iya fara kaman da 50,000 haka in ba wai ka ce sai ka sayi kaya masu tsada ba zaka iya sayan cheap products da zaka iya fara using kuma ni ma ina koyar da makeup zaka iya zuwa depends in kana so kai personal class ko kuma kana son kai wanda zaka ringa ma mutane
to madalla
Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Nigeria.